abadan wallahi ya zahra babban dan husaina
abadan wallahi ya zahra babban dan husaina
ke juya inda kuke shi Allah yake shi manzon yake shi zahara take shi ali yake annabawa suke malaiku suke mu'minai suke kuma yaushe muke koyi da su muke abadan wallahi ya zahra
Thank you. Thank you. ربنا لبيك
يا ربنا.